music at houseofsongs.com.
Hello, Kuba kati nani, Kuba kasangani na nasangi na tina. Yinsang makuni na baki ko kina sangkuka na. Ina sangi duge ni, banso yugude ni. Oh 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 oh. Hello. Hello,
hello.
Oh oh, Maniyam kina keso, bazan iya ba umbabi ke.
Ni na ba kray de kona, kakasa duwa.
Oh oh, wayo Maniyam koso kike nyoma chewa. Shikina da mauta ni Maryama kamar in zauce hello hello
kuma ga kiso na baka ka daina kuka na amshi roban na kaina yafi ba na barin ka
More music at houseofsongs.com.